sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom Muryar Jama'a ke gabatar da Indaranka. Kai duniya, ina zaki da mu? Wani mutum ya yi biyan bashin naira 80,000 da ƴarsa wacce take baliga aƙila. Sai dai kuma wannan mutum ya musanta wannan bayani. Bakin ka kanin kabarka, idan ka iya bakin ka babu mai wahalshe ka. Wani almajiri zai fuskanci tasku bayan da yace uwar ɗakin sa ita ce adalin mai gidanta. Tsautsayi ko ganganci, ana zargin ƴan sanda da zama kanwa uwar gami na wajen cinna wata tarin tabar wiwi wuta a wani gari. Lamarin da ya sanya dukkanin garin suka ɗibauce suka fara timɓele kai ka ce an sha ƙwaya. Inda ɗa da uba miji da mata suka dinga karo da juna suna haɗuwa tamkar ƴan maye. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ali Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallau. Hausawa kan ce bakin ka kanin kabarka, idan kuma ka iya bakin ka babu mai wahalshe ka. Wani almajiri ya sha tafi karfin cikinsa bayan da ya saki baki ya yi barin zance, kuma daga ƙarshe abin ya zame masa jangwam. Wannan labari ne na wani albajiri a can unguwar Goron Dutse, wanda ya saki labarin ƙanzon kurege yake ta yaɗawa tsakanin al'umma, musamman makota da wanda ake zaune unguwa ɗaya, inda ya ce yana da masaniya cewar uwar ɗakinsa Hajiya Lami ita ce ta yi sanadiyar mutuwar mijinta. Bayan da ta je wajen boka, ya ma ce shi ya raka ta wajen wannan boka, aka yi wa mijin nata ƙulumboto ya haɗi ya mutu. Amma a wani tudu, a wani gangare, sai wannan labari da almajirin da Samin Abdullahi ya rinka yaɗawa ya koma kunnen Hajiya Lami, inda Hajiya Lami ta yi tsalle ta dire, ta ce ba za ta samu bindiga a ruwa, ba za kuma ta yarda da wannan ƙarfi da wannan almajiri yake mata ba. To a safiyar yau ne dai aka zauna aka yi cirko-cirko ana jiran isowar Hajiya Lami, domin dai a yi wannan shari'a a yanke ta gidiga da gabanta. Sai dai Hajiya Lami fa ba ta samu damar shigowa ba. Amma dai wakilinmu Aminu Abdu Bakano ma a gabansa aka yi wannan zama, har ma kuma rundunar Hizba ta fara tambayarsa, kai Samin Abdullahi, kai ne wanda ka kala Hajiya Lami sharri? Samin Abdullahi ya ce wallahi kuskure aka samu, wannan labari dai na ƙanzon kurege ne, kuma na ƙaryata kaina. Ina ma fatan Hajiya Lami ta zo in yi dubal a gabanta in ba ta haƙuri. Ga dai kaɗan daga cikin yadda al'amarin ya kasance. Tare da Aminu Abdu Bakano ma jim kaɗan bayan kammala zubeban ƙwarya tsakanin Hizba da wannan matashi Samun.
Hajiya Lami da nema ƙazacin ita kashe mijinta, gaskiya ba gaskiya ba ne, sharri ni ne nema ta sharri, kuma na roƙe ta gafara ta yafe man.
Sai dai zaman fa ya zama Lami, domin ku Hajiya Lami ba ta zo gaban Hizba ba, haka ne sanya aka ɗage wannan zama. Amma dai mataimakin babban kwamandan Hizba wato Albu Karimi Kail ya ce tunda dai Hajiyar ba ta samu damar zuwa ba, to za a jingine wannan magana, za kuma su gaba da tsare shi wannan matashi, domin dai kare cika wandansa da iska har zuwa lokacin da Hajiya Lami za ta bayyana.
To yanzu mun tsaya a inda yaron yake ba da haƙuri cewa a yi masa afuwa sharri yayi, idan mun kammala bincike kuma za mu ga wacce doka za mu yi amfani da ita domin gabatar da shi ga hukunci na gaba.
To Allah Ubangiji ya kawo Hajiya Lami lafiya, kuma Allah Ubangiji ya sanya ta haƙura, domin ku haƙurin shi ya fi. Daga ƙaramar hukumar Bichi kuwa wata dambarwa ce ta ɓarke, inda ake zargin wani uba ya yi biyan bashin daddawar ƙauye da ƴarsa ta cikinsa a kan kuɗi naira 80,000, inda ranka ya samu zantawa da wannan budurwa mai suna Rahama Abdulrahman ƴar shekara 16 a duniya, inda ta bayyana mana cewar mahaifin nata sun rabu da mahaifiyarta, kuma yanzu haka tsawon shekaru 7 kenan da mahaifin nata suka rabu da mahaifiyarta, inda ya ɗauke ta ya kuma tafi da ita can garin Zaria da zumma ya ci gaba da riƙonta. Sai dai tun lokacin da aka tafi shekaru 7 kenan, wannan matashiya Rahama ta ce babu karatun allo babu na boko, abinda kawai ta sani a duniya shine an maida ita gona, inda take ta gabzar noman masara da shinkafa babu dare babu rana. Ta ma ce shi tafi ƙwarewa a kai, ana wannan zamancin kunamar ƙadangare ne, sai mahaifin nata yanke shawarar bada ita wannan budurwa Rama gun wani mutum da yake bin sa bashin naira 80,000 a cewar wannan matashiya Rahama.
Kudin shi ya ansa 80,000 shine ya mai da shi sadaki. Tunda na bar hannun mahaifiyata kuma da ina makaranta ajina tunda na je gurin shi ya dauke mu bai sa mu a makaranta ba.
Sai dai Rahaman ta kara da cewa a yayin da ake tsakanin shirye-shiryen shagalin wannan biki da za a bada ita a matsayin bashi, sai Rahaman ta samu hanya ta subuto ta kuma gudo da kazariya bata zarce ko ina ba sai garin mahaifiyarta wato Bucci a nan kwariyar Kano tunda dai ta san gari. Sai dai kuma a wani tudu a wani gangare sai mahaifin Rahaman ya yi tattaki tunda kazariya ya biyo ta kasancewar ta guji wancan aure, kuma da shigarsa wannan gari na Bucci bai zame ko ina ba sai wajen yan sanda inda ya shigar da karar mahaifiyar Rahama cewar wai ta sace masa aya ta boye. A nan ne jami'an yan sanda suka yi amfani da over aka gayyato mahaifiyar Rahama aka kuma zauna akan teburin sulhu, inji mahaifiyar Rahama mai suna Sahura Halilu.
Sai daga an tuhu min dan sanda daga area Famet, sai na je yake ta kara ta yake na sato mai yarinya me yashe da kana na sato maka yara, yace ai shi bai yadda ba lalle ne DPI an san masa yarinya sai ba sa, sai yake ce a'a shi ba zai an yarinya ya bashi ba.
Amma dai mahaifiyar Rahaman ta kara shaidawa wakilin namu Bashir Sharfaɗi cewar tun bayan da mahaifin su Rahama ya tattara dukkanin ƴaƴanta maza da mata ya tafi da su can garin Zaria bata taba zuwa ta ga ƴaƴan nata ba tsawon shekaru 7 kenan. Amma dai wani lokaci a baya ita da kanta ta wanke kafa ta tashi ta tafi can garin Zaria, amma bayan da ta je ta ga ƴaƴan nata sai mahaifin ƴaƴan nata yi mata wani ikirari wanda bata ji dadin sa ba, inda yayi ikirarin cewar ai shine yayi mata wani kulumboto da ake zargin ba za ta ƙara auruwa a rayuwarta ba, za ta zauna ne a matsayin bazawara.
Shikenan muna nan a haka da shi sai da na shekara 4 ban yi auren ba kuma ina na a zaune, sai ya zo inda nake sai yake gaya min cewa dan Allah dan Annabi zuwa ya in yafe mihi saboda ya san ya zalunce ni ya azabtar da ni, nace to akan me me kai mini wanda zan yi, sai yake cewa a lokacin da muka rabu ran ya baci ni ne je gurin wani malami yace ya hana ni aure, shine malamin ya mai laya ya bahi yace je saka asuri, in ya saka asuri shikenan.
A jiya ne dai kotun shari'ar musulunci dake zaman ta Abuci ta fara sauraron wannan kara, kuma jim kadan bayan fitowa daga zaman kotun wakilin namu Bashir Sharfaɗi ya zanta da wata lauya mai fafutukar kare haƙƙin al'umma wato barista Hadiza Nasir Ahmad, wacce ita ce ta shiga wannan kara take kuma bada kariya ga wannan budurwa da mahaifiyarta, ta yi wa Bashir din karin haske cewar ko a shari'ar musulunci wannan aure bai fi halatta ba, ta kuma ce za su tsayuwar gwamon jaki akan wannan batu.
Shi mahaifin Rahama yana so zai aurar da ita ne akan bashi wanda a shari'a musulunci shi muke kira da kashigar, wanda aure ne wanda ake yin shi tun lokacin jahiliya, tun lokacin manzon Allah an haramta shi.
Barista Khadija Nasir Ahmad kenan, lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama, shi ma dai a nasa ɓangaren mahaifin wannan budurwa wato Alhaji Abdulrahman mun tuntube shi ta wayar tarho, ya ce ko kadan wannan magana ba haka take ba.
Mun magana tare da yan uwana za su yi haƙi da zumin duka zo suka zauna suka ce su gaskiya uwa yarinyar nan tsoron da suke.
To dangane da batun ikirarin mahaifiyar Rahama kuwa na cewar shi malam Abdulrahman shine yayi mata kulumboto ta kyawuruwa, nan ma dai malam Abdulrahman ya ƙara magantuwa.
Ye Allah na dogara da ni ban san haka ba, saboda haka can wanda ya wani sheri akwai ranar gaskiya tana zuwa kamar yau ne.
Allah Ubangiji ya sanya mu dace masu sauraro shirin inda nan ka buge saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla a yau ne ƴan kasuwar magani da ke kasuwar Sabon Gari da kewaye suka yi wani zaman dirshan tare da rufe rumfunansu bisa zargin cewar jami'an karota sun uzura musu. Wakilin mu Aminu Abdu Baka noma yana da ci gaban labari.
Har ma muka zanta da wani dan kasuwa daga ciki.
Ba kaya mara kyau ake kawo ba, kaya ne mai kyau, mutum ya nawa karje sai daga pharmacy so kayan sauran da hukuma ta yadda a saida magani.
Usain Labaran Baba shine shugaban kungiyar ɗan magani, ya bayyana maksudin daukar wannan mataki.
Dan karota zai ga ka tafi daga kaya kasiya ko za ka kai katsina, in ka tafi hanyar katsina ko da ka kai da wano za su iya kama kayanka a da wano, sai sun dawo da shi office din su wai suna da likita wanda yake dubawa wannan kayan mai kyau ne ko mara kyau ne.
Hakan ne yasa filin inda ranka ya garzaya ofishin hukumar ta karota domin jin ta bakin su. Mun kuma ga tarin samun manajan daraktan wato babba babba dan Agundi ya ko bayyana matsayin hukumar su dangane da wannan lamari.
Da oda ta kotu muka je, idan kuma abin da muka yi ba da kan radin kanmu muka yi to akai mu kotu.
To akai da baka noma. To tunda ya yake muna abin da ya shafi kasuwa ne, bara mu ji wani korafi da shugaban kasuwar Ofo Wambai wato Kabiru Abubakar Tsamiyar Maririyar Shigar. inda yake cewa har yanzu fa shine cikakkiya kuma zababbe kuma halattaccen shugaban kasuwar kofar Bombay.
Yan kasuwar kofar Bombay kowa ya kwantar da hankalinsa already daman wannan mun riga mun dakatar da shi da daga karshe kuma muka zo muka tsige shi a matsayin sa na shugaba saboda matsaloli irin waɗannan da suka ringa faruwa a baya aka ya saba constitution aka tsige shi daga shugabanci.
Kabiru Abubakar Damiyar Mariri kenan ɗaya tsagin na shugabancin kasuwar kofar Bombay. Yanzu kuma sai kasar Indonesia inda al'umma suka yi tare da yin Allah wadai kan wani aiki na ganganci da ake zargin yan sandan kasar sun yi, inda suka taro wata tabar wiwi mai tarin yawa kwali-kwali aka kawo ta aka kona a wani gari ba tare da an sanar da yan garin su matsa ba. Lamarin da ya sanya dukkanin hayakin tabar wiwin in shige wani gari nan da nan kuma uwa da uba da da mahaifi aka rinka cin karo da juna an caku an kwalu aka rinka marisa ana ingausa a wannan gari. Daga baya dai bayan hankula sun kwanta wajen kwanaki biyu mutanen garin sun yi tir da Allah wadai ga wannan aiki na yan sanda da suka yi ba tare da sun sanar za su yi wannan aiki ba. Rundunar yan sandan jihar ta fitar da sanarwar gaggawa ta bada hakuri kafin mu gargare filin inda ranka ya karbi takardar yaran nan mudan, wato dai labarin wani almajiri da muka fara baku a unguwar Fanshekara da wani mahaukacin kare ya ciza, inda wannan yaro yana nan kwance har yanzu kafar ma ta fara doyi da wari sakamakon rashin wanda zai taimaka da yan kudi naira 30,000 a kai wannan yaro asibiti a yi masa magani. Sai kuma takardar wata baiwa Allah mai suna Wasila Ibrahim wacce ita ma ta gamu da wata lalura cikin ta ya kumbura kuma wani ruwa ne ya taru har ma mahukunta a asibitin Murtala suka nemi da a bayar da naira 20,000. Sai kuma takardar wata matar aure wacce ta samu gurbin karatu a jami'ar mai tamasila da ke nan Kano tare da wani matashi waɗanda dukkanin suka samu gurbin karatu a wannan makaranta. Haka ne sanya wannan baiwa Allah take neman taimakon ku ya bayin Allah da ku samu ku biya mata wannan kuɗin taimako na registration a wannan jami'a wato naira 27,000. Shi ma dai akwai wani ɗalibi da suka zo tare shi ma dai yana karatu a wannan jami'a shi ma dai ina neman ku tankucin wannan kuɗi kamar yadda wannan baiwa Allah take nema da fatan za a tara agaza musu gaba daya. Duka kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin Madugu uban tafiya wato Nasiru Salisu Zango kenan sai Aminu Abdu Baka Noma da kuma Zunnira Garba Baban Ladi sai kuma Abdulrahman Hamis na Madina wanda shine yake cikin sada ne da ku ne kuma Yusuf Al-Abdallah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.